gotta be na, ya ta fi jinin jikina ya kare hawaye ya zubo kuma ke take ka jawo haka. After you told me that you always hold me, you broke a promise and I'm not blaming you. I know you didn't wish for all of this to happen, but I said it's sitting up my dog. Zamu kai karshe ba, kada mu fara.
In ba za mu kai karshe ba, kada mu fara.
In ba za mu kai karshe ba, kada mu fara.
In ba za mu kai karshe ba, kada mu fara.
Zuciya ta ni ta san gare. Duka hajana dukan kankare. Sagi so gare ki korun dare. Gaza same ki bayan sake. Saura kin shiga zuciyata kin mene barna na rasa yanda zana yi
amma ni na dau laifi abun ya ba karfi na ni da kai
iyayen ki ba su san gani na da ke
babu yanda zana yi
babu yanda zana yi sai
hakuri
dan ba za mu kai karshe ba kada mu fara.
Ba za mu kai karshe ba kada mu fara.
Ba za mu kai karshe ba kada mu fara.
Ba za mu kai karshe ba kada mu fara.
Zuciya ta ni ta san gare. Duka hajana dukan kankare. Sai so gare ki korun dare. Gaza same ki bayan sake.